أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله زمو تجعب الكرات اللي تاهم من البركة السنة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وأن شين درسينا ثلاثين دشدة إناغو درسينا أربعين كإناغو شين درسينا أربعين من أتكين كتاب الصلاة بابنا إشرين دأكو باب في المواضيع التي في المواضيع التي لا يجلا تجوز فيها الصلاة بابا دكي بيان غوراران دا بي حالتا اي صلاة با ني ابن دي مكا صارن دا زم مكا دوكا ينزي شيني كوي من تقايتا اكام بخاري دا سنن ابي داود دا مقاما كوي وانا لوكتين بي اسا كل مقاما ابو جبو كينتا وان دوان نمبا حكي كماتا ايتا با لوكتين ياكور يوم نما غربا kuma sai zamana muna yin ta a guje wanda wannan banda san ba littafin da nake so mu rika ma karatu a guje ba a fahimci komai ba musamman ma kaman mukama wanda take bukatar sharhi da bayani na kalmomi da lugogi kenan sai muka hudda littafi dai kawai a yanzu dai mu akata littafi uku zammi kawai bukhari sunan abi dawud da mukama ita da dan lokaci minti 10 ma ya ishe ta ba dan komai ba dan saboda lokacin na sahihi yanzu bai isa a yi littafi hudu حديث سنة دليه قد تمانين دبير الإمام يكتشي وابو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبيد بن أمية عن أبي زر قال يكتشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم كتشي جئلت لي الأرض ظهورا أنسان يامن قصة زمن مسلك ومسجدا كمتا قصن من مسلا چيني أنا مقرم ما سشاره سكتشي أموم ذكر الأرض مخصوص بغير معنى هشار وأن صلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة عموما قصة نعم قرن آية أنه بتاعي جئ لتلي الأرض أنسى نعمل قصة قصة قبادة هو إنا هذا مسألة هونا هذا تكين جبجي هذا تكين ماينكا توشين إيسا يتي با قصة قبادة عموما أرد نعم مخصوص نيدا وسا أن قرى ريدا أن قدس أكو قرى رندا أكا تلي إذا أكا فهمتوانا نيزكا حديث يا داتي دا ترجمة دا يأي anan gurin shi yasa al-imam yake cewa al-mufassir Allah ji kanshi da gafara Allah mushi rahama yake cewa an sanya mini ƙasa a matsayin tsarki ala mazhabul imtinani ala hazihi al-umma bi arqasa lahum fi at-tahur bil ad wa salati alaiha fi biqaiha wannan Allah annabi kamar goranta ma al-umma ne yake akan cewa Allah ya sanya ƙasa ta ko ina ta kasance abin tsarki ne wanda can al-ummomi da suka gabata ba haka bane dole sallah zakai he kaje cocin dole zakai kaza hin kaje gurin to amma a cikin addinin musulunci ba haka bane ba a cikin al-shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kai wakanatul umam al-mutaqaddima al-ummomi da suka gabata sun kasance ba su sallah sai a cocin su da gurin bautar su wannan hadisin ya gabata da wannan ma'ana da kuma bayanin abin da ake yin tsarki akan shi hadisi na 486 al-imam Abu Dawud yake cewa haddathana Sulaiman ibn Dawud akhbarana ibn Wahab yace haddathani ibn Lahi'a wa Yahya ibn Azhar an Ammar ibn Sa'ad al-Muradi an Abi Salih al-Gifari Allah ya rada shi yake cewa anna aliyan aliyu marra bi babil ya wuce gurin babil magana shi ya wuce babil wa huwa yasiru yana tahiya ismu makani ne babil wannan Abu Ubaid al-Bakari yake cewa guri ne a Iraki guri yanda ya shahara da ɗan dabo da tsahi jawhari yake cewa babil wanda dai Allah ambata a Qur'ani bai babil Harut wa Marut yace babul guri ne a cikin Iraki wanda ake nasaba sihiri da shaye-shaye a gurin to ya wuce wannan gurin wa huwa sihiri yana tahiya faja'ahu almu'azzin yu'zinuhu bi salat sai mai kiran sallah azu yana mushi yana sanar da shi da cewa bi salati al-asr da sallar al-asr falamma baraza minha amara almu'azzin yayin da huto wannan gurin ya umarci ya bayyana a wannan gurin baraza bi ma'ana zahara sai ya umarci mai kiran sallah ya abin nan fa aqama yayi iqama fa aqama salata ya tsaya da sallah falan ma faraga ya inda ya kare inna hibbi ko kuma habibi a watan nusakh na Abu Daud cewa habibi na masoyina alayhi salatu wassalam yana nihin annabi nahani an usalli fil maqbara ya hana ni in yi sallah a maqabarta wa nahani an usalli fi ardi babil ya hana ni in yi sallah a kasab babil ta Harut wa Marut fa innaha maluna ita guri ne tsinanne wannan kaga nan shi ma hazaka ta al-Imam Abu Daud mun ga hadisin da ya kama na farko cewa an sa kasa dukkan ta zamana masjidan wa dhuhura to kuma sai yake nuna maka cewa ba kowace kasar ba ga wasu kasar da an kebance shi an khassase su an khassase su suna da wannan usulubi Allah ji kansu malaman hadisi in ba kuma ce ba a hadisin Bukhari mun wuce cewa annabi alaihi salatu wasalam yayi umarnin cewa yayi Bukhari yayi babi akan cewa idan sallah ta zo abinci ya harartu a gabatar da abinci to dan kan mi tunanin cewa kowace bukata ce ta zo ake yin abinci sai Bukhari ya kawo babun man uqima salatu hu biyadihi ma yaqu ya wuce wannan kuma yace baban dake bayanin cewa mutun yana cikin wani aiki aka tara sallah ya kawo hadisin dake cewa annabi ya kasance yana aikin gidan shi an tambaya Aisha me yake a gidan shi yana cikin hidimar gidan shi amma da an kira sallah sai ya huta mi Bukhari ya zo nan ya soya mana bayan ya ambata mana cewa in ana cin abinci in ya zo sallah ta zo a gabatar da abinci to ka ku yi tunanin kowace bukata ce za a ma haka nan mun yi wannan bayani to irin shine Abu Dawud da yayi anan ya ka mana hadisin da ke nuna cewa kasa dukkan ta mai tsarki ce masallaci ce ka ku yi tunanin kowace kasa gaba daya ga wasu nan wanda zai hudda kuma hadisi zai hudda su ba bakin shi ba nan gurin wannan hadisin da al-Imam Abu Dawud ya kawo Khattabi yake cewa cikin sanadin shi akwai magana cikin nan gurin idan ana fahimtar tahiyyar da muke yi cikin hadisin nan wa gano wata matsala Abdullah ibn Lahia Abdullah ibn Lahia shine matsalar hadisin wanda ya samu iftiladi bayan littattawan shi sun kone Khattabi yake cewa wannan hadisin akwai magana akan shi babu wani ko dai cikin malamai da na sani ya tahi akan cewa haramun ne yin sallah a gurin Babil kuma kan cewa tsinan naci Allah bai tsine ma guri kawai nan a wannan gurin wani yazo ya zamana yayi tsahi ya tahi ya bar gurin kuma gurin ace tsinan ne an tsine ma gurin Abu Ibn al-Imam al-Khattabi yace wannan bata faru ba kuma hadisin da yi shi inganci ya ci karo da shi shine hadar annabi cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa dhuhura shi ko asali munura da wata kaida cewa al-hadisul am la yukhassis as-sahih la yukhassisuhu hadisun da'if an samu hadisi mai inganci ya kawo wani hukunci am to wanda zai khassace wannan hukuncin sai sahihi dan uwan shi ko hasan amma ba da'ifi ba in ya kara da shi ba abinda zai mishi kuma gashi can gurin mun samu hadisi kirar wanda al-Imam Abu Dawud ya kawo sahihi ne kutubu sita sun huddo shi cewa an sanya kasa dukkan ta zamana mai tsarki ce nan ai dukka aka ce al-ardu alif wallahi wannan istigraqiya ce tana nunin am ne kowace kasa to wannan kasar da aka ce kowace kasa babu wani hadisin da zai ce banda guri kaza banda guri kaza banda guri kaza sai sahihi mai kama da shi amma wannan da'ifi da ya tsine ma ardu babin ba yadda za a yi ci karo da shi ardu babin tana nan in sallaka ta kama zakai sallaka a ciki shine Khattabi yake ne Allah mashi rahama da jin kai hadisi na 487 al-imam yake cewa haddathana ahmad ibn salih al-misri kenan haddathana ibn wahab akhbarani yahya ibn azhar wa ibn lahia an al-hajjaj ibn shaddad an abi salih as-sukari an ali bi ma'ana sulaiman ibn daud yana ne sulaiman ibn daud yace falamma kharaja yayin da ya huta makana falamma baraza kenan hadisin da ya gabata ne haidai shi cewa falamma kharaja ba cewa ai falamma baraza ba Hadisi na 488 al-Imam yake cewa haddathana Musa bin Isma'il haddathana Hammad ha wa haddathana Musaddadun haddathana Abdul Wahid an Amr ibn Yahya an abihi an Abi Sa'id qala yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa wannan hadisin da ya gabata akan cewa fa innal adbabil mal'una akwai abun nan da ya kamata a yi akan shi Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa Ibn Abi Shayba ya rawaito daga hanya Abdullah ibn Abil Mahalli da dammil mimi wa kasral muhammala wa tashdidi la yace kunna ma a Ali mun kasance tare da Ali famaranna ala al-khasaf sai muka wuce gurin da aka yi khasaf kin nan a Babil falam yusalli fiya ta ajazahu bai ba sallah a gurin sai da ya wuce a wata hanyar da ban yace Ali ya kasance yake cewa ma kunti li usalli fi ardin khasafa Allahu biha salasan mirarar yace bazan yi sallah a gurin ba da Allah yayi kishifewa aka yi girgiza kasa mutanen suka rubta bazan yi sallah a wannan gurin ba kenan wannan sai ya nuna akan cewa abin da yake nihi gurin dan an yi khasaf ne ba zai yi sallah a wannan gurin ba kenan wannan ya nuna kyarara cewa Aliyu da bakin shi ma ce bazan yi sallah a wannan gurin ba amma kamar yadda Khattabi yayi nuni cewa wannan hanin ba haka bane hadisi mai rauni ne hadisin da muke kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ya ce Musa fi hadisihi amma Musa cikin hadisin shi yake cewa fi ma ya hasubu amru akan abinda amru yake zato inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza al ardu kulluha masjidun kasa dukkanta masallaci ce illa al hammam wal maqbara sai gidan wanka da kuma makabarta wannan su ne ba a sallah a ciki al imam al khattabi al hafiz Allah ji kanshi da gahara khattabi ya rasu shekara ta 388 hijriya ne a alamul hadis da babban sharhin shi na sunan abi daud maalimu sunan khattabi yace malamai sun yi sabani akan tawilin wannan hadisin shafi'i yake cewa makabarta in ta kasance tana cakude da kasa da kuma naman matattu da kuma mugunya ta matattu da yake hutawa wannan ba za a yi sallah a gurin ta ba dan saboda najasa ne amma idan yayi sallah a cikin makabarta a wani guri daban wanda ba makabusa makabarta bane ba busa mutum bane to wannan sallah shi tayi inji shafi'i yace haka nan gidan wanka idan ya kasance guri ne mai tsarki ba habban daki ba dushi na bayan gari gurin wanka yace wanda ya kasance guri ne mai tsarki wannan shi ma sallah shi tayi ba za a ce ya sake sallah ba Malik ibn Anas yake cewa la ba'sa bi salati fil maqbara babu lahi da sallah cikin makabarta nan gurin wanda bai fahimci ba usulin malamai su ce akai Malik karara gashi ya saba man hadisi ya dauki hadisin akan cewa ma'anar shi as-salati fil maqbara sallah a busa makabarta busa mutaccen ka zo ka hau kana sallah hadisin haka yake hani shi kuma abin da yake cewa babu lahi ai sallah a makabarta ga makabartan mutane nan amma ga wani guri can daga hura kaje can hura kai sallah ka ita yake magana waqala abu sauri abu sauri yake cewa la yusalli fi hamamin wala fi maqbaratin ala zahiril hadis yace amma zahirin hadisi dai ba a sallah a gidan wanka ko kuma makabarta akan zahirin hadisi da Ahmad da Ishaq ibn Rahuwiya sunki suka ce makaruhi ne yin sallah a cikin ta kuma haka suka cirato daga salaf da dama ya hatajja ba'd man lam yajid salati fil maqbara wanda suka ki halitta yin sallah a cikin makabarta sun yi hujja da hadisan da suka zo akan cewa wa in karat da zahiratu turba ko da gurin mai tsarki ne kamar makabarta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ai gurin shi makabarta shi mai tsarki ce sai dai yace sallu fi biyutikum wala tattakhizuha maqabir ku yi sallah a dakunan ko ka kureke su makabarta kenan kaga makabarta ba a sallah a ciki kyarara yace fadalla ala anna al maqbara sai ya nuni akan cewa makabarta ba gurin sallah bane haka nan magana khattabi ta tsaya amma sauri da auza'i da abu hanifa sun tai akan cewa makaruhi ne sallah a makabarta busu bambance ba kamar yadda shafi'i ya bambance wa amma ma zahaba ilaihi malik amma abinda malik ya tai akan cewa sallah a makabarta ba lahi fal ahadisu taruddu alai hadisi duk sun yi musharadi akan wannan magana ba ana mazhabin malikiya ba shi ake kai ba akan cewa ana iya sallah a makabarta in ba busa mutunan bane ba annabi ba busa mutunan yake nihi ba dan ga hadisin can da suka kawo la tattakhizuha maqabir yace fa innaha min ash-shayatin babu ma kai na tsallake babu na 24 babu na ani salati fi mabarikil ibli kaga zai kawo tafsisi baban dake bayanin sallah akan abun nan makwantar raqumi mabarik shine inda suke tsugunnawa hadisi na 489 haddathana usman ibn abi shayba haddathana abu muawiya haddathana al-amash an abdullah ibn abdullah ar-razi an abdurrahman ibn abi layla an al-bara ibn azib qala yake cewa su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati fi mabarikil ibli an tambaye manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da sallah a madurqusan raqumma fa qala sai ce la tusallu fi mabarikil ibli kada ku yi sallah a makwantar raqumma fa innaha min ash-shayatin dan su daga shaydan ne wa su'ila an tambaye shi an salati game da sallah fi marabidil ganam a makwantar tumakai larabci ko me yana bashi ba dai bane ba mabarik sun shahi raqumma marabid kuma abin da ya shahi tumakai kuma haka nan an ce akwai kuma ai ma'adinul ibli ma'adin kuma gurin da suke kwanci amma ba gurin kwana bane ba ruwa kawai suke sha in an kai raqumma bakin tabki bakin gurin baruwa ko rijiya ce suna koma hura su kwance wannan shi ake cewa ma'adin amma kuma in ya kasance gurin kwanciye su ne garken su inda suke kwana shine mabarik mabarikul ibl yace sallu fiha yace wajen tumakai ku yi sallah a ciki fa innaha baraka su masu albarka ne tumakai yace mai sharhi yake cewa yana nuni wannan akan cewa illar da tasa dalilin da yasa aka hana sallah a gurin raqumma dan cewa su daga shaydanu ne ba kawai babu wani abu banda wannan yace fa innal ifal ibl ta'malu amala shayatin wal ajinna raqumma suna aikata aiki na shaydanu kuma da abinda aljanu dan saboda raqumma masu yawan gudu ne masu yawan tashwishi ne a cikin zuciyar mai sallah kuma su hudda mishi tsoron Allah yace khushu'i a cikin sallah da guje-gujen su da zabura-zaburan su in yana sallah zasu hudda mai khushu'i khattabi yake cewa da annabi yace suna daga sheidanu abin da yake nihi dan abin da ke tare da su na guje-guje na zabura zasu iya bata ma mai sallah sallar shi kuma larabawa yake cewa suna sama dukkan wani abu mai tsaurin kai cewa sheidan suna kiran shi da sheidan ma'ana baudadde kama a ce ka annal musalli idza salla bi hadratihi kana mu'azzaran bi salatihi lima yu'minu alayhi nafara wa khadabu hal musalli yace dan saboda masallaci idan yayi sallah a gurin su ana tunanin akan cewa zasu bata mishi sallah kuma wannan ma'ana idan ko wannan ma'ana ne to tumakai ba su da wannan abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da dama akan sallah wajen abin nan wajen tumakai kuma duk wanda ya san su ya san haka suke gaba da adadin su hadisi na 20 babu na 25 babun matayi umaru al-gulamu bisalah baban dake bayanin yaushe za a umarci yaro da yin sallah al-imam al-bukhari yake cewa hadisi abu daud kai hadisi na 419 haddathana muhammad ibn isa ya ibn dabba haddathana ibrahim ibn sa'ad an abdul malik ibn rabi ibn sabra an abihi an jaddihi qala rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ku annabi sai yake cewa ko umarci yaro bi salati da yin sallah idza balaga sab'a sinin in ya kai shekara 7 wa idza balaga 10 sinin idan ya kai shekara 10 fadirbuhu alaiha ku buge shi akan yin sallah in ya ki yake cewa fadirbu sabi ala tarki salati al-imam al-alqami yake cewa inna ma umira bid darbi li ashr li annahu haddun yutahammal fihi darb galiban abin da yasa annabi yace in ya kai 10 a buge shi dan wannan shekarun ne yana iya jurewa bugo mafi galibi wal murad abinda ake nihi bi darbi da bugon darban gair mubarri ba bugon da zai sa rauni ba wa an yuta kal wajha fi darb kuma an isanci huska a cikin bugon kuma kada akai bugo kada kai bulala 10 ya kasance tara abinda yayi kasa hadisi yazo kyarar ce la yudrabu fawqa 10 illa fi hadd min hududillah ba a bugo bulala sama da 10 sai ya kasance haddi ne daga ya wuce 10 sai dai in haddi ne za a yi wanda wannan yake nuna wa malaman ba a tsangayoyi rubdar da ake malam ya fara rubda sai ya gaji kuma haka nan in za a bugo ake yayi huska mari a cikin musulunci haramun ne ko da yaron ka ne zaka buge shi mari haramun ne huska Allah ya girmama ta ya karrama ta shi yasa yace ma wajen sallah akai ta durmiya ta a wajen shi a mishi sujjada to gurin nan da zai je ma ya gaida Allah shi ka ya tabka ma mari ka kaskanta wannan gurin haramun ne hadisi na 419 yake cewa haddathana mu'ammil bin hisham ya'ani al-yashkuri wannan ya'ani al-yashkuri abu dauda yana nasanta mana akan mu gane marawaita haddathana isma'il bin sawwar abi hamza qala abu dauda huwa sawwar bin daud abu hamza al-muzani as-sayrafi dan canji kaga kyarar ya nuna mana wane ne ne an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam muru auladukum bi salati ku umarci yaranku da sallah hum abana'u sab'a sinin sina diyan shekara 7 wadribuhum alaiha ku buge su akan ta hum abana'u ashara sinin sana an shekara 10 wa farriqu bainahum fil madaji kuma ku bambance wajen kwanciya a tsakanin su shine hadisin da mai risala yake zuwa wa qarja fil asr a muqaddaman shi yazo cikin hadisi cewa a umarci yaro da sallah in yana lokaci kaza wannan hadisin shine kyarara nan gurin al-Imam al-Munawi Allah mushi rahama da jin kai mai sharhin Jami'us Saghir mai Faidul Qadir fi sharh Jami'us Saghir yake cewa abinda ake nihi da kurarrabe da yara wajen kwance su shine wajen barci idan sun kai shekara 10 dan saboda gudun musiba da bala'i na sha'awa koda sun kasance ƴan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya ku raba su gurin kwanciya da kai mace da kai namiji cikin yaranka da sun kai shekara 10 raba musu gurin kwanciya dibi yake cewa jama'a bainal amr bi salati wal farq bainahum fil madaji fi dufuliyya ta'diban lahum wa muhafazatan li amri Allah ta'ala kullihi wa ta'liman lahum wal mu'ashara bainal khaliqi yace annabi ya umarta yace a umarci su da su yi sallah kuma a cikin nafsin hadisin yace a rarraba gurin kwanciye su dan saboda yace a koya musu karantar da su addinin su a ba su tarbiyya tun suna ƴan yaran su kanana suna cikin marhala ta dufula kuma karantar da su da yadda za a yi mu'amala da zama tsakanin halittu gaba daya daga nan daga baban su ya raba musu ya karanci cewa ya fahimci cewa cakuda tsakanin maza da mata bai da kyau tun daga gidan su ya ga an fara yace wa Allah yaqifu mawaqifat tuhami kuma kada su tsaya matsayi guri na tuhuma fa yutanibul maharim sai su nisanci haram duk inda suka akwai tuhuma sai su nisanci wa kaga yaye shi ce uwa ɗaya uba ɗaya amma saboda kauce ma tuhuma kauce ma shi irin sai aka ce a raba su to in ya girma shi ma zai kokarin kauce kanshi a gurin tuhuma ko da wanda take muharrama shi ce ya hadisi na 4092 al-Imam Abu Dawud Allah ji kanshi da rahama yake cewa حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع وحدثني داوود بن سوار المزني باسناده ومعناه ده سندن حديثن da ya gabata da ma'anar shi waza da sai ya kara yace wa iza zawaja ahadukum khadimahu idan dayan ku ya aurar da bawan shi abdahu bawan shi aw ajirahu ko dan kwadagon shi wala yanzur ila ma duna sutura kada ya dubi abin da ke saman cibiya surra wa fawqa rukba da abin da ke sama da guiwa kana da baiwa kana da bawa baiwa mun san cewa kana da damar kusantatta to amma kuma sai ka dauke ta ka arma ma bawanka to kuma ta zama haramun gare ka bazaka kalli tsaraicin ta ba kenan ya zama ta zama haram ta zama matar wani yace malamai sun yi sabani akan hukuncin wanda ya bar sallah Malik da Shafi'i suka ce za a kashe wanda ya bar sallah makahul yake cewa za a nemi tuban shi in ya tuba to in bai tuba ba a kashe shi wannan shine mazhabin Hammad ibn Zaid da Waki ibn al-Jarrah Abu Hanifa yake cewa ba za a kashe shi ba sai dai a yi ta kishin shi kuma a mushi a sa shi kasu daga Zuhuri yake cewa fasiki ne za a buge shi bugo mai tsanani kuma a sa shi kasu jama'an malamai da dama suka ce wanda ya bar sallah hal dai da lokacin ta ya huta ba tare da uzuri ba ya kahurta wannan ita ce magana Ibrahim an-Naqi da Ayyub as-Saqtiyani da Abdullah ibn Mubarak da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuwiya amma Ahmad yake cewa la yukaffaru ahadun bi zambin illa tariku sala amadan ba wanda muke cewa ya kahurta da wani sabo sai mai barin sallah da gangan wannan shi ya kahurta kuma sun yi hujja da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa bainal abdu wa bainal kufri illa tarki sallah babu abin da ke tsakanin bawa da kafurci sai barin sallah kaga wannan kyarara ne Annabi ya yi nuni a abin nan hadisin da yake magana da yake cewa kada mutum ya aurar da baiwa shiga bawan shi ya kalli sai saman cibiya da abin da ke saman cibiya da kuma kasan guiwa ka zai kalla yake cewa ma'anar shi shine idza zawaja sayyidu wal maula amatahu idan mutun ya aurar da bawan shi ko baiwar shi daga bawan shi ya aurar da ita ko kuma wani ma'aikacin shi ne ya dauki baiwar shi ya bashi ko ma'aikacin shi to bai halitta ba ga wannan baiwa an tanzura ila ma baina rukubati maulaha bai halitta ba ita kanta takalli abin da ke tsakanin abin ga guyen mai gidanta haka nan abin da ke gurin abin ga cibiye shi duka bai halitta a gare ta ba ita baiwa karan kanta ma'ana dan saboda abin da ke tsakanin cibiya da biwa al-aura ne wanda ya ayyada wannan ma'ana al-hafiz Daraqutni ya rawaito daga hanyar Nadhr ibn Shumayl daga Sawar ibn Dawud daga da Amr ibn Shu'aib da makwanta kwacin shi yace wa izaza waja ahadukum abdahu aw mata wa ajiruhu fala tanzuru al-ama ila shay nan a cikin hadisi in kun lura a yadda muka mishi fassara cewa shi mai gidan kada ya kalli cibiyar ita wannan yarinya ko kuma abin da ke sama da guyuwarta shi mai gidan kai yayi to amma mai sharhi yace amma abinda annabi yake nihi cewa ita bai wace kada ta ma mai gidan nata wannan kallan ake nihi tunda ta zama macen auren wani sai yake cewa abinda zai fito mana ma'anar kirara cewa hanin ana wajjaha shi ne zuwa ga ita baiwar ba mai gidan ba ruwayar Daraqutni da tazo cewa tayi fala tanzuru al-ama ila shay'in min auratihi fa inna ma tahata surra ila rukba min al-aura abinda ke tsakka kenan cewa baiwa kada ta kalla kenan wannan kyar yayi nuni cewa baiwa ce ake yi ma hani qala abu daud yake cewa wahi wa maki'u fi ismihi waki'u yayi kuskure cikin sunan shi ma'ana cikin sunan sawar ibn daud yake cewa daud ibn sawar kaga waki'u ibn al-jarrah malamin shafi'i nan yayi kuskure wajen sunan wannan marawaci abu daud yake mana nuni warawa abu daud dayalisi hazal hadis Abu Dawud dayalisi ya rawaito wannan hadisin malamin sa ne. Fa qala sai yake ce haddathana Abu Hamza Sawwaru Sayrafi. Abu Dawud dayalisi malamin Abu Dawud wannan ne kuma malamin Ahmad ibn Hanbal ne. Yake cewa ya rawaito shi amma ya ce Abu Hamza Sawwaru As-Sayrafi haka ya fada. Hadisi na 4093 yake cewa haddathana Sulaiman ibn Daud. Sulaiman ibn Daud al-Mahari haddathana ibn Wahab akhbarani Hisham ibn Sa'ad. حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه من شغا وجهن شي فقال لمراته سيته ماتشي متى يصلي السبي يوشا يارو زي يي صلاه فقال سيكي تشوا كان رجل منا يذكر عن النبي وكو وني متين ا وجهن يانا امبتوا daga annabi sallallahu alaihi wasallam an zalika an tambaye annabi gami da haka فقال سيكي اذا عرف يمينه من شماله idan ya san damar shi da hagumkin shi famuruhu bi sala ko umarce shi da sallah kenan wannan yayi nuni akai kyarara cewa ya shinan bai iyakance da shekaru ba akwai wanda zai kasance shekarun ba su kai bakwai ba amma yana da hankali ya san damar shi ya san hagumkin shi ya san komai kenan sai a umarce shi da sallah wani kuma zai kasance ya kai 10 ya kai 7 kin amma bai da hankali hankalin shi bai zo ba kenan sai nuni cewa ba za a umarce shi ba sai ya san damar shi da hagumkin shi Mu'az ibn Abdullah ibn Quwaib al-Juhani al-Hafiz cikin taqribu at-tahzib yake cewa Mu'az kin wannan nagarin Madina ne Juhani ne Saduqun yana daga cikin martabar Saduq amma rubbama wahima yana yawan samun kuskure cikin hadisai yana daga cikin tabqa ta hudu babu na ta 26 al-Imam Abu Dawud yake cewa babu bada il-azan baban dake bayanin fara kiran sallah ma'ana yaushe aka shar'anta kiran sallah shine bada shine yake nihi nan yana so ba mu tarihi tashri hadisi na 494 yace haddathana abbad ibn musa al-khutali wa ziyad ibn ayub wa hadisi abbad atam abu dawud yace amma hadisin abbad ya hicika qala suka ce su duka haddathana husaymu an abi bishr qala yake cewa qala ziyad akhbarana abu bishr an abi umayr ibn anas kaga inda wani yace haddathana wani yace akhbarana sai ya bambance irin na al-imam muslim Allah musu rahama yace an umumatul lahu min al-ansar daga wasu ammomin shi na cikin madina kala sai yake cewa ihtamman nabi sallallahu alaihi wasallam li salati annabi ya himmanta gami da sha'anin sallah kaifa yajma'u an-nasa laha yaya zai hada mutane a zo sallah ya himmantu faqila lahu sai aka ce mishi in sibrayata inda hudurus salah lokacin halatar sallah in lokacin ta ya halarto to ka kafa tuta fa idza ra'awha azana ba'dhum ba'dan idan suka ga wannan tuta sai wani bangare yayi shi ya sanar da wani bangare falami ujibuhu zalik amma annabi hakan kin bai burge shi ba cewa a kafa tuta dan tuta sai wanda ya gani in wasu ba su gani ba ha kala sai ce fazukira lahu lqunu sai aka ambata mishi ganga yani ashumbur ita ce ganga katuwa wa kala ziyar sai ziyar yake cewa shaburul yahud ganga irin ta yahuda falami ujibuhu zalik wannan ma bai burge annabi ba sai san cewa in a zo da ganga masallacin in lokacin sallah yayi ayi ga abuga kowa ya ji kakka makama ne ake akan ya za a huto ma sha'anin wa qala huwa min amri al-yahudi sai annabi yace wannan ai lamarin yahudawa ne mu mun yi ba an umarce mu da saba musu qala sai yake cewa fa zukira lahun naqus sai aka ambata ma annabi naqus ganga karama fa qala sai yake cewa min amrun nasara shi kuma wannan lamari ne na nasaru fan sarafa abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi sai abdullahi ibn zaid ibn abdurabbihi yatahi wa huwa muhtammin li ham rasulullah shi ma ya himmanci ya damu da abin da annabi ya damu da shi ne kiran ya za a huto ma sha'anin kiran sallah sanar da mutane lokacin sallah fa uriyal azan fi manamihi sai aka nuna mishi kiran sallah a mahalkin shi qala sai yace fa gada ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai yi sabko wazo wajen annabi ya bashi labari fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin allah inni la bayna a'imin wa kai yakza ni ina tsakanin mai barci da mai halke mana yana barcin bai kwashe shi sosai ba iz atani atin sai wani mai zawwa ya zo mini fa'aranil azan ya nuna mini kiran sallah qala sai ce ka nabul umar ibn al-khattab qadar ahu qabla zalika dan umar ya ga wannan umar ibn al-khattab shi ma ya ga irin wannan mafarkin faka tamahu 20 yawman ya boye shi kwana 20 bai ce ba ni na gani sai ya kyale summa akhbara an-nabi sannan sai ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ma man aka antu ana hadi umar yana ne ce ni ma ma'akin allah nan da kwana 20 nayi wannan mahalikin sai annabi yace me hana ka ka bani labari qala ce sabaqani abdullah ibn zaid abdullah dan zaid ya riga yayi ni fastahaytu sai na ji kumiya fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa ya bilal ya kai bilal kumta shi fanzur ma ya amurka bihi abdullah ibn zaid ka dubi abinda abdullah ibn zaid zai umarce ka da shi ifafa alhu ka aikata ma'ana koya maka tanda shi yaji lafuzan a mahalki ya gaya maka yane da yane qala sai yace fa azzana bilal sai binan bilal yake kiran sallah qala abu bishr yake cewa fa akhbarani abu umayr sai abu umayr ya bani labari anna al ansar cewa al ansar taz'amu suna raya cewa anna abdullah ibn zaid cewa abdullah dan zaid laula annahu kana yawma izin maridan dan ba a lokacin da aka yi mahalkin nan bai da lahiya ba laja'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'azzinan da annabi ya sanya shi mai kiran sallah dan wanda ya gani da shi ya dacewa a ce an bashi wannan aikin to amma da ke bai da lahiya sai annabi ya ba ma wani ya nuna kyarara cewa tashi ka koya mishi fa innahu andamin ka sautan yahi ka dagawan murya sosai wannan kyarara annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illar al-imam al-qurtubi yake cewa Allah mushi rahama da jin kai yace al-azanu ala qillati al-fazihi kiran sallah duk da karancin lafuzan shi amma ya tattaro masail na aqida gabaki dayan su dan ya fara da cewa Allahu akbar Allah shine mafi girma al-akbariya kenan ita kuma ta kumshi cewa akwai samuwar Allah da kuma kamili ne Allah dan sai in akwai shi za a ce Allahu akbar summa sanna bi tauhid sannan sai ta biyo da tauhidi wa nafi shi tashriki da kore tarai abokin taranya sannan kuma ya tabbatar da risala da manzanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga cewa wajibi ne a yi mishi da'a a mishi biyayya da risalar da ya zo da ita dan ba a santa ba sai ta hanyar shi sannan kuma sai ta kira mu zuwa ga alfala sai ta kira mu zuwa ga alfalahu da'im akan cewa mu zuwa ga babban rabo wanda yake da goman mai na har abada wanda kullun yana nan kuma cikin shi akwai nuni zuwa ga cewa akwai makoma tabbatar da kiyama tabbatar da kiyama sannan kuma koma aka mai bai dace dan ta'kidi sannan kuma kiran sallah yana samuwa akan cewa ya sanar da mu shiga sallah shiga lokacin sallah kuma kira ne zuwa ga cewa jama'a su zo masallaci kuma yana bayyana sha'air na musulunci alamu da daukakar musulunci a guri kuma hikima akan ambatar wannan lafiz zadan saboda tabshin su kuma da saukin su ga kowa a cikin kowane zamani a cikin kowane lokaci duk wanda ya sa kanshi saukin wannan lafizan zai iya koye su zai iya karanta su anan da yake cewa ya bi fanzur mai amurka bihi da yace bilal tashi ka dubi abinda abdullahi ibn zaid zai umarce ka khatabi yake cewa cikin shi akwai dalili akan cewa alwajib an yakuna al-azanu qa'iman wajibi ne cewa mai kiran sallah ya kasance yayi shi a tsaye Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa fihi hujjatun li shuru' al-azan qa'iman Ibn Hajar shi ma yace dalili ne akan cewa kiran sallah a tsaye ake yin shi dan annabi ya tashi ka je ya koya maka ba a ce wanda ke tsayin ba zo zamana ka koya mishi yace haka nan Ibn Huzaima ya kawo hujja da shi da Ibn Munzir amma Nawawi ya biyo bayan sa da cewa tashi ka je zuwa ga wani guri bayyananne kai ya karantar da kai ba ana nufin kai tsaye kamar yadda yi tsaye ba amma ba a ambaci ba cewa tsayuwa sai dai yace abinda Nawawi ya kore yayi nisa gaskiya akan cewa an kore shi dan lafazin yana nuni akan cewa mafi rinjaye abinda suka tayi Ibn Hajar da Khattabi Qadi Iyad ya cirato magana mazhabin malamai gabaki dai akan cewa kiran sallah a zamana bi halitta ba Abu Sauri yayi muwafaka da shi daga haka nan Abu Al-Farij al-Maliki akan cewa bi halitta ba mai kiran sallah yayi shi a zamane wannan kuma haka ne haka sunna ta gabata kuma a cikin nan wannan hadisin da muke gani tambayan nan da zami ya akai ba a shar'anta ma annabi kiran sallah ba ko a ka mishi wahayin shi ko a mishi kaza sai dai wani yayi mafarki ya sana ya ga ma annabi kuma aka tabbatar da abun abinda ake so a nuna mana nan gurin cewa ba dan wane ya kasance shine mai farala shine mai girma ba kuma kullun kowanne abu mai farala ta bangaren shi zai zo a ana samun wani wanda bai kai shi farala bai kai shi daraja ba wani alkhairin ya huto ta wajen shi ga annabi alaihi salatu wasalam shi yazo da manzancin shi yazo da risalat amma kiran sallah sai Allah ya ki shar'anta shi ta hanyar annabin ya gani a mahalki da saboda mahalkin annabawa wahayi ne ko kuma ta hanyar annabi alaihi salatu wasalam a sabko mishi wahayi a sai shar'anta shi ta hanyar wani sahabi nuni ne yake akan cewa dukkan wani mai farala ba farala gaba ɗaya 100% ta ba ta tabbata akan shi ko wace he ta wayen shi zatta huto ga annabi a matsayin shi na annabi amma kiran sallah ba a shar'anta shi ta bakin shi ba gashi matsayin wannan farala tashi an san cewa babu kama ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya shar'anta wannan kuma wannan ladabtarwa ne ga nuni da tarbiya ta musulunci da ba ma sauran al'umma haƙƙin su da nuna musu darajar su da mutunta su nan zan mu takaita abinda muka faɗa bayan ya ka mana babun bada'il azan kuma zan mu tashi babun babu kaifal azan yaya kuma kiran sallah yake wannan tashri'il azan ne ya ba mu labari kuma gashi mun gani yadda aka shar'anta shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi